بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 14 ga watan al-muharram shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan yuli na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 71 insha Allah cikin littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr wanda aka sani da suna Ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam bamu gushe ba muna bibiya wannan malami a cikin littafi nashi mai albarka a inda yake mana darussa a cikin zikrul khawarij wal amri bi qitalihi ambatan khawarijawa wato wadanda suke fito na fito da shugabanni masu daukan makami su yaki musulmi masu kafirta dukkanin wanda baya cikin tawagarsu masu kananan shekaru da karancin ilimi da yawan tilawa da saurin yanke mutane hukunci Allah ubangije shirye shi mu zamu tashi a lambar tarjuma ta 964 inda malam yace qala ibn ishaqa wa akhbarani muhammad ibn ali ibn al-husayn abu ja'far mithla hadisi abi ubaida wa sammahu Zul Khuwaisara At-Tamimi wato wannan kamar ya hada shi ne akan isnadin da ya gabata na 963 in ka koma isnadin zaka ga a cikin shi da yace haddathana Muhammad ibn Mansur haddathana Yaqub ibn Ibrahim haddathana Abi an ibn Ishaqa to daga nan ne ya kara cewa qala ibn Ishaqa sai ibn Ishaqa yace wa akhbarani wato ya kawo kaga a cikin ibn Ishaqa ya ce haddathani Abu Ubaida Muhammad ibn Ammar ibn Yasir a wannan isnadin kuma sai ya ce wa akhbarani Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ya sake anso shi Muhammad ibn Ishaq ya sake anso wannan riwayar ta hannun wani malami daban shine wane Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Abu Ja'far mithla hadisi Abi Ubaida irin wannan hadisin da Abu Ubaida Muhammad ibn Ammar ibn Yasir ya karantar da ibn Ishaq wa sammahu ya ambace shi shi a riwayar Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ya ambaci mutumin da yawa annabi wannan gatsai gatsai din da Zul Khuwaisira At-Tamimi a can kuma an ce Zul Khuwaisira kadai a wacce riwayar ina fata mun gane wannan isnadi ne mursali wa qala ibn Ishaqa malam Ishaqa cewa ibn Ishaqa ya ce haddathana ibn Abi Najih ya kara kawo wani isnadi kenan an abihi bimithli dhalika da irin wancan shi ma dai isnadi ne sabiti amma kuma mursali yana ta karawa maganar karfi ne sai sake cewa wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan qala haddathana Sa'id ibn Amir Sa'id ibn Amir al-Dab'i ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne ya rasu shekara ta 208 qala yace an Muhammad ibn Amr Muhammad ibn Amr ibn al-Qama kenan qala yace falam yabqa fihim min ad-din illa kama yabqa min dhalika sahmi min ar-ramiya ba zai zama idan aka yi harbin kamar da yace suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga kube yace idan aka harba ta fita ba za a ga wani abu da ya saura ba na tuna da wani gyara da Malam Yusuf Jimran nan bayan an tashi da muka karanta game da me ma wajen Malam Yusuf yawa sabqal menene sabakan farzi waddani ko irin fitar abin nan ne za a ce da wasu kuma a ce ga waje na wuce kenan ko wato a nema abin ba a gani ba kamar a ce in kibiya ta wuce za a duba babu wani abu da ta bari a baya babu alamar cewa ta bi ta nan wajen shine Hausa ko jazakumullahu khairan wa haddathana abu musa shine muhammad ibn musanna mun sha jin hadisan shi a wannan littafi haddathana muad ibn hisham ibn simbar kenan shine Mu'adhu ibn Hisham, Hishamu Dastiwa'i, mai saida kaya ɗan Dastiwa, wanda daga gaskiyar zalul jama'a ne, shi ma mun ji hadisan shi da yawa, daga baban shi shine Hisham ɗin kenan. An Qatada, Qatada ibn Da'amata As-Sadusi, an Uqbata ibn Wassaj, Uqba ibn Wassaj ibn Hisn Al-Basri Al-Azdi, wani daga cikin rijal wanda Bukhari ne kadai yarewa daga gare shi a cikin Ashabul Kutubus Sitta. Qala, yace kana sahibul li yuhaddithuni, ina da wani aboki na da yake yawan yi mini fira, an sha'anil khawarij, daga sha'anin game da al'amarin khawarija, wa ta'anihim ala umara'ihim, kuma yadda suke su kan shugabanni, cewa daga cikin zahirar su, daga cikin ɗabi'ar su akwai kausasa magana ga shugabannin su da su kansu da inda suka zauna. Fa hajjajtu, sai Allah ya mun gamda katar, na bar Iraki na tafi ƙasar Hijaz aikin haji. Falaqitu Abdullahi ibn Amr, na gamu da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sahabi Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhuma. Fa qultu lahu, sai na ce masa, anta min baqiyati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai kana daga cikin sauran waɗanda suka saura cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa qad ja'ala Allahu indaka ilman, kuma Allah ya baka ilimi, kai ba sahabi bane ga magari, kana cikin sahabbai masu ilimi. Wa unasun bi hadhal iraqi, yace akwai wasu mutane a ƙasar mu ta Iraki, ya ta'anuna ala umara'ihim, tabi'asu shine su ka shugabanni, wa yashhaduna alaihim bidhalala, suna cewa shugabannin na batattu ne, kafirai ne. Fa qala li, sai malam Abdullahi dan Amr dan As ya ce mini, ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina, waɗannan tsinannu ne a wurin Allah, tsinannu ne a wurin mala'iku, tsinannu ne a wurin dukkanin mutane. Utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biqalidin min dhahabin wa fiddatin, an taba kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani wata taska, shine qalid, ta zinariya da azurfa. Faja'ala yaqsimuha, yaqsimuha baina ashabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga diba yana danka wa sahabban shi rabo rabo. Fa qala rajulun min ahli albadiya, sai wani mutumin kauye yace ya miƙe. Fa qala yace, ya muhammad wallahi, yace kai muhammadu na rantse maka da Allah, la in amaraka Allahu an ta'dila fama araka an ta'dil, kai kana cika baki kana tutiya cewa Allah ya ce kai adalci, amma ni ban ga adalci a cikin abin da kake. Subhanallah. Fa qala, sai maiki yace, wai haka, kai canka ya kai ba kauye, man ya'dil alayka ba'di, yo wa zai maka adalci a bayan ni, wai kai na adalci. Falamma walla, da wannan ba kauye mara kan gado ya tuya ya tafi, qala annabi yace, rudduhu ruwaidan, ku je ku dawo da shi a natse, a bi shi a hankali a dawo da shi. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan sai annabi yace, inna fi ummati akhan li hadha, za a yi wasu jama'a irin wannan mutumin masu bin tafarkin shi a cikin mutane na. Yaqra'una al-Qur'an, alal mu'mini masu tilawa, la yujawizu taraqihim, Qur'anin bai wuce makogoron su. Kullama kharaju faqtuluhum, duk sanda suka fito to ku kashe su. Salasa, nabi faɗa aka kafa uku. Jama'a, mu kalli wannan hadisi, yana dauke da fa'idoji masu yawa. Na farko daga cikin fa'idarsa shine, daga cikin siffa lazima ga tafarkin khawarija shine su kan shugabanni. Kullum muna faɗa wa kanmu wannan abin, jama'a, amma tana mana wahala fahimta wannan magana. Mutum ya ɗauki shukar shugabanni a matsayin manhajin shi, wannan tafarkin khawarija ne, ba tafarkin ahlus sunna bane. Jama'a, mu ji tsoron Allah mu daina, mu ji tsoron Allah mu daina. Wannan kuma bai nufin wai ana goyon bayan zaluncin da shugabanni suke. Hadiji shiga shi a cikin littafin ahlus sunna, a cikin aqidar ahlus sunna, cewa aikin su shine ta'anuhum ala umara'ihim, ya zama na wato duk abinda shugaba yayi sai mun zo mun yi analysis, sai mun zo mun ce bai iya ba, ba haka ake ba, to wannan jama'a bai haifar wa da al'ummar musulmi da mai. Wannan shugabancin kuma akan kowane mataki, ka fara tun daga mataki a gidanka, a ce kai ne shugaba a gidan, amma a ce mutanen gidan ba su da aiki illa sukar lamirinka, ya kake ganin gidan zai zauna lafiya? Ko kuma ka fito a ce a masallaci a ce mutanen masallacin ba su da aiki illa su kallamirin shugabannin masallacin da liman galladan da shugaban kwamitin masallaci da mai tarin kudin masallaci da mai sharan masallaci wanda za a ce su ne shugaban masallaci ko a ce mu sauran ma mu ba mu da aiki illa su kansu illa neman kurakurai da laifukansu ga kuma dai ka kara gaba shugabannin kungiyoyi shugabannin makarantu ma'aikatu da kuma shugabanni na duka gaba daya a ce aikin mu kawai su kansu daga nan za ka gane batancin tafarkin demokradiya wanda shi kuma a cikin rukunin shi akwai suka to mutane da sun za su suka sai su makaye demokradiya sai ta halasta musu to musulunci dai ba tafarkin shi bace sai ka zama mu kiyayi wannan abinda ake wa shugabanni shine addu'ar Allah ya shirye su hakuri da zaluncin su neman haƙƙin mu a wurin Allah Allah ya ce ku ba su annabi ya ce ku ba su haƙƙin da ke kanku ku nemi naku a wurin Allah ya kuce to Allah ka ga dai abin da suka mana Allah mun kawo ku kanmu gare ka Allah ka fitar mana Allah ka isar mana wannan ba a hana ba ka nemi haƙƙin ka a wurin Allah amma ya zama manhajin ka suka su to wannan manhajin khawarija ne yana iya ya ci gaba da eliminating yana sama tun daga suka baki ta kai ga zuciya ta kai ga kudirin daukan mataki na fito ko daukan mataki na tawaye ko daukan mataki na zuga mutane da sauransu dai yana iya kaiwa sannan daga cikin abin da zamu kalla na fa'ida a cikin wannan shine kasancewar aikin haji kamar yadda Qur'ani ya faɗa liyashhadu manafi'a lahum ba ibada kada yake aikin haji ba ana zuwa aikin haji da umara dan gamuwa da malamai ya bar garin su Iraki da ya je aikin haji bayan yayi ibadar kuma sai ya nemi ina malamai suke saboda haka wujaha ce ta malamai wato makarni na malamai shi harami na Makka da Madina karka je aikin haji kai ka kare a kasuwanni kai ne babu sharif kai ne top 10 kai ne ina ne kawai ba abin da ka iya siyayya duk ga malamai nan kuma malaman nan akwai masu koyar da haddata da baki in ma kai kolo ne wanda baka san komai ba akwai masu koyar da mutane tun daga tayar da baki idan kai ustazi ne kana jin laranci ko ka iya tayar da baki akwai daidai kai to kai amfani da wannan damar ka koyi wani abu da zai amfane ka na addini sannan kuma yana nuna muhimmancin da wato sahabbantakar sahabbai a matsayin ita kanta daraja ce ta musamman da suka cancanta su yi bayani akan addini to ina kuma ga sahabin da ya kasance malami ne ne ya ce mishi kai ragowar sahabbai ne kuma malami ne cikin sahabbai sannan sai ba shi labarin abin da yake so ya ainihin wato gaya masa sannan yana nuna mana wato hadarin da ke cikin bakauye ya tsoma baki a cikin abin da ya shafi addinin al'umma bakauye anan ba wai dole sai wanda yake cikin kauye ba kauye literal a jahili shi ma bakauye jahili ya ma fi bakauye da ke zaune a cikin riga kauyanci hadarin mutumin da ya san shi ba malami bane ba masani bane ya tsoma baki a cikin addini yanzu ji irin kwabar da wannan ba kauye ya dubi mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu dan adam irin sa a nagarta da adalci da imani da tausayi ya masa irin wannan katubarin magana wanda zaka ji kai mai karanta ma baka so kana karanta magana saboda rashin dadin ta saboda haka jahilai mu kiyaye mu jahilai mu daina saka baki akan abin da yake karfin mu dan mu zauna lafiya kuma al'umma ta zauna lafiya sannan kuma mu duba irin taushin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hakurin sa wannan shi kuma shi ya kamaci masu wa'azi da masu da'awa ko da an musu wauta kar su biye ma masu wauta zaga a yan kwanakin nan an samu mawautanta sun taya malamai wauta zaga wasu malaman sun kasa mallakar zakatunsu to dan adanci ne amma abinda suka yi khilaful aula ne ba abinda ya kamata malaman su yi hakuri ko wasbir ala ma asabaka su yi hakuri akan abinda zai same su wanda ya fito daga bakin jahilai da wawaye da yan bana na iya ya kamata malamai su yi hakuri saboda shine kamar yadda Hausawa suke cewa hakuri abinda annabi ya gada shine daga cikin gadan da annabi ya bawa malamai a cikin gadan shi na al ulama wa rasul anbiya akwai hakuri da dattaku da juriya da kauda kai sannan wato da yace inna fi ummati akhan lihada akhan wato irinsa ko mabiyansa kamar yadda wadhkur akha adin id anzara qawmuhu akha adin aw wahidun minhum akan ce dan uwan wane ana nufin mutumin garin su ko irin sa ko irin nau'in sa to za a samu nau'in sa ta fuskar jahilci nau'in sa ta fuskar yin magana kafin su tsaya su natsu da kuma suka shugabanni duk za su zama suna da irin wannan dabi'ar suna kanta alqur'ani bai wuce makogoron su sannan kuma mai hukuncin su hukuncin su shine kisa da tana lokacin da malal albani namu Allah ya gafarta mishi yayi wadannan jeren gelocin da ya amarka akan yan boko haram farkon san da aka fara kashe su din san da maliki fada wannan magana wasu magani suke kai malam ya aka kace a kashe su gaba daya haka malam ya fada za ku itina ku jama'a mutane da ma aka fita ta guna gunya da cewa za a kashe su mutane suna san alqur'ani suna karantawa tsakani da Allah yanzu malam ya kyauta a cikin mutane suka dinga fada haka sai daga baya gana shi ɗan boko haram da ake ganin su ba kananan takaddare bane ai jama'a da can da mutane suke dauka wai in ana jin labarin ɗan masu tada bom a Afghanistan a Pakistan har su dinga burge mutane ashe saboda abin bai zo kusa da mu bane shi sa ake tsammanin daidai ne abin da suke ake ganin su mujahidai ba mujahidai bane jama'a fajirai ne mutanen banza ne da yazo kusa da mu aka gani ai mun gani kare wata shi kanshi malam albani sune prime suspect akan kashe shi su ɗan boko haram su ake zargi zargi na farko akan kashe shi da shi da malam jafar da sauransu ma'ana mu ma kaga ashe sun mana asara sun lalata kasar Borno da kasar Yobe sun kashe daruruwan dubban mutane sun sharrada al'ummomi sun yi zinace zinace sun yi fyaɗe me ba su yi ba ya za a yi a ce wannan addini ne jama'a ya kuma zamu dinga goyen bayan masu irin furuci irin nasu to ba daidai bane ba daidai bane kuma ba daidai bane duk da zukatanmu suna so mu ji ana suka shugabanni ka zo da kyau ka ga ko hudubobin da ake yan kwanakin nan a san da malami yake so ya balansin din magana in yazo yana cewa to jama'a muna fada ne fuffuka mu gyara sai ka duriya yi tsit kamar an yi mutuwa amma da yaji ya ce to so su ma shugabannin nan fa sai an ga musu ka ce na'am wato an zo kan shigo mu ba ma san mu ji namu ko kullu na jama'a san da ake zuwa mutane bukan su zaka ji kamar babu kowa saboda kowa ya san gaskiya ake faɗa mishi kuma bai shirye ya gyara ba amma da an zo kan shugabanni to sai a fara jin daɗi cewa wacce uban su malam casa mana su sai kuma a tashi ana cewa ai wallahi malamin nan ya faɗi gaskiya wato wai abin da ya faɗa kan shugabanni shine gaskiya kuma abin ta kai ci shugabannin ma ba dole su ji abin da yake faɗa ba ku da kuke ji abin da yake faɗa kun ci ku yi aiki da abin da ake gaya muku so da wannan hadisi yana nuna mana hukuncin wato ɗan khawarija shine kashe su annabi ya ce a kashe su a kashe su a kashe su sau uku waye zai kashe su shugaba ba ya ce akai da mun ga wani ɗan kalakato kawai mu bi shi da gudu mu yanka shi ba a sai mu kama shi sai mu kai ma hukumar ƴan sanda idan ta yi abin da ya kamata tsakaninta da Allah in ta yi abin da bai kamata ba ma tsakaninta da Allah mu dai mun iya namu duk inda zaka ji an ce ai kisa sawa'un na kisasi ne ko na haddi ne ko na ta'ziri ne to hukuncin yana kan shugaba ne wanda yake rike da executive power ko wanda aka wakilta da wakiltawa wannan shugaban ya haka baya hannun mutane baya hannun mutane jama'a irin wannan gangancin da ake na a kashe mutum ko a kona shi dan yayi sata ko dan ana tuhumar shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da mutane suke ba daidai bane addinin musulunci ba daidai bane Allah ya kyauta wannan hadisi ne sahihi yana cikin littafin al-Bazzar Kashful Astar kenan malam ya saki cewa qala haddathana yaqub ibn humayd shine ibnu kasib kenan qala haddathana abdul aziz ibn muhammad عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي ابو محمد كنان مولى جهينة هو داي daga cikin ashabu al-kutub as-sita daya daga cikin rijal al-kutub as-sita afwan shi kuma yace an yahay ibn sa'id babban malamin nan yahay ibn sa'id al-ansari am muhammad ibn ibrahim al abin nan kenan muhammad ibn ibrahim abin nan muhammad ibn ibrahima afwan an abi salamata bin abdurrahman ko muhammad ibn ibrahim daga abu salamata dan abdurrahman dan auf wa ata ibn yasar dukan nus tabi'ai ne annahuma ataya aba sa'idin al-khudri fa sa'alahu an al-haruriyya sun zo wato muhammad ibn ibrahim taini yake cewa abu salamata dan abdurrahman da ata sun zo sun samu malam abu sa'idin al-khudri cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda shi da sauransu sun tambaye shi game da haruriyawa su wadannan yan kala kato mazauna harura fa qala yace ajal yace gaskiya ne samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-haruriyya wa ma adri mal haruriyya yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton haruriyya a lokacin ban san su waye su ba walakinni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju fi hadhihi al-umma wa lam yaqul minha za su fito a cikin wannan al-umma bai ce su wani sashi ne na al-umma ba akwai mai tsakanin fi da min idan min ne wato su juz'un ne min al-umma su musulmai ne kenan kamar kowa fi kuma sun zama wata kansa su ba irin al-umma bace kamar da Ibn Battalin yake cewa ma'ana haka an dalla annahum laysu min jumlatil muslimina a tafsirin shi na a sharhin shi na Bukhari wato su ba cikin musulmai suke keke da keke ba qaumun wasu mutane ne taharqu tahqiruna salatakum ma'a salati idan kuka ga sallar su za ku rena ingancin taku wa yaqra'una alquran suna karanta alqurani la yujawidu huluqahum aw hanajirahum baya wuce makogwaron su ko makwarwar su yamruquna min ad-dini suna ficewa daga addini muruqas sahmi min ar-ramiya irin ficewar kibiya daga wato bakatta yanzuru rami ila sahmihi mai harbin ya duba zuwa ga kibiyarsa thumma ila naslihi ya duba zuwa ga tsinin kibiyarsa thumma ila risafihi ya duba zuwa ga ainihin wato mashigar tsinin kibiyar fa yanzuru sai wayatamara fil fuqi sai ya dinga dubawa yana ta wato kokonto game da madaurar igiyar kibiyar har alika bihi min ad-dami amla shin wani abu na jini ya makale a jiki ko kuwa wato saboda saurin fitar su da gaggawar su za a nemi tasirin sa a rasa kamar yadda kibiya kafin a gama tabe ta idan ta kubuce ta tafi za a yi ta dubawa a ga ina take ina asarinta wannan isnadi ne wanda yake hasan saboda shi wancan yaqub ibn humayd ibn kasid mun shaji a baya cewa saduqun ne amma asalin riwaya tana cikin bukhari da muslim bukhari ya fitar da ita a cikin istitabatul murtaddin da cikin kitabu fadailul qur'an haka na al-imam an-nasai ma ya fitar da ita a cikin sunan kubra tashi dade irin wancan nan wadancan hadisan da suka gabata wa haddathana harun ibn muhammad qala haddathana abi an sa'idin an qatada an nasr ibn asim an abi bakrata an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma riwaya daga harun ibn muhammad ibn bakkar ad-dimashqi wanda ya da hadisi a cikin abu dawud da nasa'i shi kuma yace daga babansa shine muhammad ibn bakkar din ke shi kuma daga sa'id ibn bashir sa'id ibn bashir zamu ji riwayar sa ta maimaitu a waɗannan gabobin kuma mutum ne mai rauni shi kuma yake riwaya daga qatada ibn di'amata sadusi an nasr ibn athim nasr ibn asim babban malami cikin malaman nahwu da hadisi a kasar basra nasr ibn asim al-laifi al-basri an abi bakrata daga sahabin nan abu bakra mutumin abin nan mutumin kasar ba'isa din nan ko annin nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace inna fi ummati qauman za ai wasu mutane cikin al'ummata ya qara'una al-qur'an masu karatun al-qur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce makogoron su fa idza kharaju idan suka fito faqatuluhum to akashe su fa idza kharaju idan suka fito faqatuluhum to akashe su wannan hadisi ya gabata a baya a lamba hadisi na 900 wata lamba ta can baya afwan ya gabata ko isnadin shi isnadi ne mai kyau mai inganci kamar yadda ake gani wa da sana abubakarin يعني ابن أبي شيبة كنان حدثنا وكيع وكيع ابن الجراح ابن مالك أن عثمان الشحام دقى عثمان أنا تنشي ابن ميمون كو ابن عبد الله الشحام العدوي أبو سلمة وتمن قرن بصرة نشما ina da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i banda Bukhari banda Ibn Majah shi ma yace daga Muslim Ibn Abi Bakara Muslim dan gidan Abu Bakara mai wancan hadisi an abihi daga baban shi Abu Bakara radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace sayakhruju min ummati nasun wasu mutane za su fito a cikin al'ummata zaliqatun alsinatuhum bil Qur'an Qur'ani yayi laushi a bakin su hadda kan ba abin nan dinta ba ta da matsala ba ta shake la yujawizu taraqihim ma bai wuce makogaro su fa idza laqitumuhum idan kun ga mun su faqtuluhum ku kashe mun su fa innahu yu'jaru qatiluhum wanda ya kashe su zai samu lada wannan hadisi ne sahihi rijaluhu rijalul imam muslim imam ahmad ya ruwaito shi da isnadin nan سيما لي ساكي تشوى وحدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا روح ابن عبادة أن عثمان الشحام أن مسلم بن أبي بكر أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وانا إسنادي دقى الحسن ابن الصباح ابن البزار الواسطي ثم البغدادي أبو العلاء العيس القيس وانا أبنني أفوا الحسن بن الصباح مالا موسى بخاري دا أبو داود دا ترمزي شيكي رواية دا روح ابن عبادة روح ابن عبادة ابن العلاء القيس دا تسكير رجال الجماعة شيكما يتشي دا عثمان ابن عثمان ابن ميمون انشان دا مكجي كوي ابن عبد الله الشحام تونن متمن ثقاني وثقه غير واحد سيدي يحيى بن القطان يحيى القطان yana cewa ta'arifu fihi wa tunkir zaka ga abin da zai burge ka wata rana kuma ya baka haushi game da al'amarin sa sauraka irin wannan ba a karban abin da yayi kadaici da shi zai zama akwai nakara kamar yadda zamu ji a wannan riwaya da take gaban mu shine ke riwaya daga Muslim ibn Abi Bakara an abihi daga babansa annabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace marra bi rajulin sajidin zalla sallallahu alaihi wasallam ya wuce yaga wani mutum yana sujuda yana sallah kenan wa huwa muntaliqun ila salati nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dai je sallah da mutane falamma qada salata da ya idar da sallar sa waraja'a ya dawo ilahi zuwa ga wannan mutum wa huwa sajidun yana nan dai a inda yake yayi sujuda kam qama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya kuma kala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sai ya ce man yaqtul hala wa zai kashe mun wannan fa kama rajulun sai wani mutum ya mike fa hasara an zira aihi ya ja abin nan hannayen rigarsa ya abin nan dinsu shirin aiki kenan wa ikhtarata sayfahu ya zare takobinsa daga kubanta wa hazzahu ya jijjiga takobin ثم قال سيتي يا نبي الله يا من ذا الله بأبي أنت وأمي نباك فانسر إيائنا كيف أقتل رجلا ساجدا يا زن كشم تمن ديكي تكين سجودا يا الله يشهد أن لا إله إلا الله متم مسلمي مشهد تشوى الله تيني وأنك محمد عبده ورسوله مشهد تشوى كأن محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله نيمن زنسا ثم قال sannan annabi ya sake cewa man yaqtulu hadha nace muku wa zai kashe mun wannan fa qama rajulun sai wani mutum ya mike fa qala ana yace ni zan kashe maka shi fa sara an zira'ihi ya zage damtsan sa wa khtarata sayfahu hatta ra'adat yaduhu yan zare takobin sa hannun shi yana karkarwa fa qala ya rasulullah kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illa allah وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ذن كشم تمن دا يكي تكن سجودا كما يكي تيوى الله أيري كي أن محمد صلى الله عليه وسلم من ذن الله ني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذن الله يتي أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها ce na rantse muku da Allah da kun kashe shi da ya zama shine farko da kuma ƙarshen fitina. To wannan hadisin malamai sun yi maganganu da yawa akan sa. Daga ciki shine na farko akwai nakara a matalinsa, kamar yadda Al-Haythami yake faɗa a cikin Majma'uz Zawaid cewa akwai nakara, kuma akwai sabawa da abin da aka sani na dabi'a tabbatacciya a sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutumin ko dai a ce munafiki ne ko wani abu makamancin haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan kyale munafikai da halinsu, bai kashe kowa a cikinsu ba. An sha nema da ya kashe da ya bada izini a kashe su, sai ya ce a'a, kar a je a ce Muhammadu na kashe sahabbansa. Wannan ita ce sirar da aka sani mutawatira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ya saba da abin da aka saba ji na Annabi, shi ake roko ya bari a kashe su, ya ce a'a. Nan kuma gashi shi ya ce a kashe. Nakara ta farko kenan. Nakara ta biyu kuma shine sahabbai sun ki aiwatar da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarninsa. Wannan su ma ya saba da sirarsu, ya saba da abin da aka sani gaggawa suke Annabi ya ce a kashe wani, su kashe shi. Ba za su yi muraja'ar cewa ai yana sallah, ai yana kalmar shahada, ai ya yarda kai manzo bane. Babu wanda zai yi wannan muraja'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamu Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo wasu riwayat wanda suke nuni zuwa ga cewa wannan mutumin da ya zo Khuwaisira din nan shi din ne dai. To saboda haka zai, in haka ne zai nuna cewa waƙi'a guda biyu ce, waccan da ta faru a wuri daban, wannan kuma ta faru a wuri daban. To kenan wanne ne ya fara faruwa? A can Umar ya ce ka bari in kashe shi, ya ce kar a kashe shi. A nan kuma an ce Annabi ya ce a kashe shi. Sai zama in mun ɗauka wannan ne ya fara faruwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam a farko ya ga dacewa a kashe shi. To kenan da in ya tabbata sun muraja'ance shi, to sanda suka muraja'ance shi ya zo daidai da kuma Allah ya sanar shi cewa kar a kashe shi, a bar shi kawai. Saboda haka shi sa a karo na biyu da ya wacce rashin kunya, Umar ya nemi a bashi dama a kashe shi, Annabi ya ce a rabu da shi. Wannan ya daga cikin inda wasu malamai suka hada yadda za a fuskanci riwaya. Almuhimu dai a hadisin mahallin tattaunawa ce mai tsayi tsakankanin malamai, wallahu alam. Ta fuska isnadi, isnadin ba mai rauni ba ne in banda shi wancan mutumin da ake ta baba a kan shi shine wato Usman Ash-Shahab, wallahu alam. وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل رجل رمى بسهم فذكر الحديث وانا اسناد شي كما تهاني مالك عبد الرحمن ابن عمرو بن عبد الله ابن صفوان شيني ايكي تي ابو زرعة الدمشقي شيني وانا ابو زرعة الدمشقي ببما لمين شيخ الشام في وقته shine asalin wanda yake amsa sunan Abu Zur'a. Da malaman da malamai mutanen kasar Rayyu suka je suka ganshi yadda yake fantsama a cikin ilimi, sai suka dawo sai suna cewa nasu Abu Zur'a din shi ma Abu Zur'a, wato suna so yayi kama da wancan, wato kamar su ce nasu Albani kenan go. Abu Zur'a na Rayyu wani sunan wannan, wannan shi yake cewa Abu Zur'a ta Dimashqi. Shi yake riwaya daga Muhammad ibn Bakkar ابن بلال العامل محمد بن بكار العامل يكي تشوى حدثنا سعيد شيني ابن بشير انشا شيكما دا غواني دا قتادة وانا دي ديكا اسنا دو جندوها قتادة عن ابي الصديق الناجي شيكما يتشي عن ابي سعيد القدري كنا رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منزان الله يتشي مثلهم مثالا انقالكاتو تفسكر فتشي وصف فت دا قديني مثل رجل رمى بسهم مثال mutumin da yayi harbi da ainihin wato kibiya. Wannan isnadi yana da rauni saboda Muhammad Sa'id ibn Bashir kamar da muka ambata a baya. Fa dhakara al-haditha qala hadathana Abdurrahman ibn Amr shine dai Abu Zur'a Dimashqi din, qala hadathana Muhammad ibn Bakkar ibn Bilal al-Amili qala hadathana Sa'id ya ibn Bashir al-Da'if an Qatada an Anas. Wancan isnadin daga Qatada daga Abu Siddiq, wannan kuma daga Qatada daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace sai yakunu fi ummati ikhtilafun wa furqa, za a yi sabani da rabuwar kai a cikin al'ummata, sabani mai yawa da rabuwar kai mai yawa kamar yadda ake gani. fa zakara al-haditha sai an bace wannan hadisi wanda shi ma isnadin irin wancan ne akwai Sa'id ibn Bashir al-Da'if wa da sana Abdurrahman ibn Amr Abu Zatu Dimashqi din da yake nan qala da sana Muhammad ibn Bakari qala da sana Sa'id ibn Qatada an Salihin Abil Khalil daga Salih ibn Abi Maryam shi yake ce ma Abul Khalil mutumin basara ne shi ma an Abi Zaid al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace yad'una ila kitabillah za su ce wai suna kira zuwa ga Qur'ani ba ka yin kalakata suke yi ba walaysu minallahi fi shay'in ba su daga cikin al'amarin Allah ko ta koyi faman qatalahum kana aula billahi minhum wanda duk ya samu damar yakan su to yafi su cancanta ya zama makusancin Allah madaukakin sarki wa haddathana Uqbah ibn Mukrim sai kuma riwaya daga Uqbah ibn Mukrim ibn Aflah al-Ammi kenan ana mishi alkunya da Abu Malik daga cikin rijalul Muslim da Abu Dawud da Tirmizi da Ibn Majah shi kuma yace haddathana Mu'alla ibn Asad Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abu al-Haytham qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad Abdullah ibn Ziyad shi kuma yace haddathana Asim ibn Kulayb Asim ibn Kulayb ibn Shihab حدثني سلمة بن نباتة قال خرجنا حتى وردنا الربضة منفتا هرمك جي ربضة وتوانا نقري عند أبو ذر الكفارية زوناكو فإن أبو ذر الكفارية سأم مسألة دشيدة شوغباء أكس الشام أكي تتاب رزاسي أكي تتو أن باشي إذني يبرجر يقوم مدينة قن سيدنا عثمان ديبوكم سيدنا عثمان مشتايا لكي ديك دنگة تادا tadaddiya haka kaza 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 sai ya ce to shi bari ya koma gefe zaman shi arrabaza nan ya rasu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi alƙawarin cewa dama zai rasu shi kadai kuma wasu mu'mini za su mishi janaiza mu'minan su ne sabai dan Mas'ud da tawagarsa fa ataina bait abi dharr da muka je wannan yanki na ƙauye sai muka tafi gidan malam Abu Dharr al-Ghifari fa sa'alna anhu muka je muka tambayi Abu Dharr muka tambaya ko yana nan fa atazalna aka ce baya nan sai muka koma gefe fa qa'adna nahiyatan muka samu ri muka zauna muna jira fa idha huwa qad jaa sai gashi daga baya yazo yahmilu azman ya dauke da wani kashi min jazurin na wani raƙumi au yuhmalu ma ko kuma an dauko masa wato ya siyo nama ya siyo kashin miya ya dauko da kanshi ko kuma an dauko masa فقال قال فسلم علينا dai zo zai wuce sai musu sallama dai kaga mutane kamar sallama ko baka san su ba ina cikin halin kirki dan ka girme su ko ka fi su ilimi ko kai sahabi ne su ba sahabbai ba duk wannan ba zance bane ko kai Allah ramma ne su ba su haddace ba ka ki musu magana duk wannan rashin kan gado ne a halaka mutane sallama ka samu lada su ma su samu thumma mada ila baitihi dai musu sallama kuma sai wuce tafi gidansa falam yalbas an jaa to wata kila ne shiga gida sai aka ce mishi ai wasu mutane su zo suna neman ka amma su ne suna waje suna jiran ka sai ya tuna ya ga wasu mutane ko sai ya dawo faqa da yene muri ya zauna faqala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama isma wa ati liman kana alayka wa in kana abdan habashiyan mujaddan yace ka ji kuma ka saurara ka yi biyayya ga duk wanda yake na sama da kai koda bawa ne bakin fata da yankakken kunni da wannan hadisin in ka kalla sai kaman bai da alaka da babu kuma ana magana akan khawarija da siffofin su to ya kawo mana shine saboda akwai siffar da ta sabawa siffar khawarija shine maganan da'a da biyayya da'a da biyayya ba siffar khawarija bace da aka ya kawo mana shi anan dan gaya mana bi mafhumil mukhalafa cewa yana cikin siffofin khawarija kin yin da'a da kin yin biyayya al-imam al-hafiz ibn hajr a cikin fathul bari da yake sharhin wannan hadisin a cikin mujalladin sa na biyu nan kurkusa yake cewa wastudilla bihi ala al-man'i min al-qiyam ala as-salatin an yi hujja da wannan hadisi game da hani akan yin fito na fito da shugabanni wa in jaru koda suna zalunci da annal qiyama alaihim yufdi galiban ila ashaddi mimma yunkaru alaihim
saboda fito na fito da shugabanni a mafi yawan lokuta yana jawowa zuwa ga akai ga barna wanda tafi wanda ake musu inkari kaga da shi ba wannan zamani yake bai Ibn Hajar balle naka ce shi ma an bashi kudi amma wannan yanzu lafazin shi ne nake karantawa yace saboda fito na fito da su yana jawowa zuwa ga abinda zai zama mafi tsanani fiye da abinda ake musu inkari duka kora duk wani wa misali da ake gani yanzu wannan gashi a cikin karatu fere shekara 700 sai yace wajhu dilalati minhu annahu amrun bi ta'atil abd annahu amara bi ta'atil abd al-habashi ta ina aka cire wannan fiqhun dan ba za ka ganshi a karara ba an cire shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace abu bawa bakin fata in ya zama shugaba wal imamatul uzma inma takunu fi quraishin bil istihqaq alhalin kuma halifancin musulunci a bisa asalin kaidar shi ya kamata a ce ba quraishi ne halifa wanda ya cancanta cikin quraishawa din to ta ina bakin fata bawa wanda aka taba tsaga kunnan shi aka mishi lamba ya zama shugaba yace wa inma yakunu fa yakunu ghayruhum mutagalliban kenan wanda kaga ya zama shugaba ba bisa cancanta ba bakin fata ne a cikin larabawa ya zama shugaba bawa ne a cikin yaya ya zama shugaba tsohon wani kwagi ne to ya zama shugaban ne ta hanyar ya kwata ba haƙƙinsa bane ya kwata ba gudun zabe aka yi ko juyin mulki ko juyin juhali har ya zama shugaba duk da haka annabi ya ce a yi masa biyayya tare da cewa ya kai ga mulkin ba ta hanyar da ta mene ta cancanta ba aka ce mishi biyayya so sai ce fa amara bi ta'atihi fa idza amara bi ta'atihi fa idza amara bi ta'atihi istalzama an-nahyu an mukhalafatihi wal qiyam alayhi cewa da aka yi mai da'a ya zama hakan ya lazimta kar a saba ma umarninsa in ba ya saba wa Allah ba domin a cikin saba ma umarninsa akwai fitowa a yi bayayya da shi dinkin to wannan din da ka karanta a cikin tafsirin musulunci haka zafi duk inda ka karanta haka zaka ga wannan karatu cewa ba a yi wa shugabanni tasani ba a musu wato fito na fito mene saboda maslaha al'umma ba ta cikin ta da tsauna tsaye ba wai goyen bayansu bane domin garin kokarin a ta da zauna tsayen to abinda ake ganin da an raina ma sai an rasa shi shine wannan kullu abinda ake ga mutane wato su malamai suna duba aqibar abin suna kuma auna masalih da mafasid a wuri biyu kawai malamai suka ci zaiwa shugaba fito na fito farko idan aka ga kufuran bawaha inda kun fihi min Allahi burhanu kafiri ne fafir wanda ake da hujja an je gaban Allah da ya ce mai sa kai mushi tawaye za a ce kafiri ne ya yarda sannan baya ga haka ya zama kuma akwai karfin da za a iya kauda shi ba tare da shi kuma ya kauda mutane ba idan akwai wannan to shine kawai halasta in babu wannan to abin da yake akan mutane shine abin da hadisi suka nuna shine hakuri da komawa ga Allah Allah ya kyauta wannan hadisi ne sahihi al-Imamu Muslim ne ma ya ruwaito shi da wasun su kamar Imam Ahmad ibn Hanbal kamar Baihaqi a cikin sunan dinsa al-Kubra kamar Tayalisi a cikin musnadinsa da Ibn Hibana da makamantansu wa haddathana Abdullah ibn Shabib qala haddathana Abu Bakar ibn Shayba al-Hizami qala haddathana Abdurrahman ibn Mughira am Malik ibn Anas haddathani Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Abi Zubair an Jabir anna rasulullah sallallahu alaihi yaqbitu lin-nas yawm hunain wannan isnadi daga Abdullah dan Shabib zuwa ga malam Abu Bakar Shayb ibn Shayba ba wanda muka saba ji bane wannan sunan shi wannan Abdurrahman ibn Abdul Malik ana mishi alkunya Abu Bakar Abdurrahman ibn Abdul Malik ibn Shaybat al-Jizani shi kuma yace daga Abdurrahman dan Mughira daga babban malin jabalun min jibal al-ilm shine Malik ibn Anas alayhi rahmatullah Al-Imam Malik yace daga malaminsa Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma malam Yahya daga Abu Zubair shine Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus malam Abu Zubair al-Makki yace daga Jabir dan Abdullah dan Haram anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ja'ala yaqbidu lin-nas yawm Hunain ranar Hunain annabi ya dinga dankar dukiya yana miƙa wa mutane min fiddatin na sulalla na azurfa fi thawbi bilalin alalin bilal ya tara su a cikin rigarsa fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace annabi yana bin layi yana danka bilal yana rike da shi haka a cikin rigarsa irin da yake in ka zuba masara ko mangoro ko makamancin shi a cikin rigar ka dinnan shi kuma annabi yana danka yana ba mutane yana danka yana ba mutane sai wannan mutumin banza sai yace a idil ya nabiyallah to a daidin ga yin adalci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace masa wai haka kai canka fa man ya'dil in lam a'dil wani zai maka adalci ni ba maka ba kad khifta wa khasirta in kuntu la a'dil ko kad khiftu wa khasirtu kamar yadda muka yi taujihi a ran nan ana iya cewa annabi ya ce na shiga uku na lalace in ban yi adalci ba ko kuma kai ka shiga uku ka lalace in ban maka adalci ba qala sai annabi ya ce in ka inna hadha wa ashabuhu yakhrujuna fikum wannan mutumin da shi da ire-irensa za su zo su fito a cikin musulmi ya qara'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum suna kanta alqur'ani bai wuce makogwaronsu yamruquna min ad-din muruqa sami min ar-ramiya qala umaru umar yace ya rasulullah sai na wace ya manzo Allah al'adribu unqahu bana kashe shi ba fa innahu munafiqun dan munafiki ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ma'adallahi an yatahaddatha an-nasu anni aqtulu ashabi a ina neman tsarin Allah daga na ba mutane dama shubha wanda zasu je suna cewa ina kashe sahabbai haka mai aka kare batattu da munafikai da kafirai me ba sa faɗi wannan isnadi ne mai rauni duk da matanin ka ga yana da shawahid mai raunin sa shine Abdullahi dan Shabib so Abdullahi dan Shabib malami ne akhbari mai labaran da na yanzu baya ta cewa al-imamu an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin kubra din sa haka nan muslim ya ruwaito asalin da isnadi kyakkyawa a cikin sahih din sa wanda bai da matsala ta hanyar wato Khalid an Abi Zubair an Jabir baya ga shi Ibn Majah ma ya ruwaito da Bukhari Adabul Mufrad da Imam Ahmad Ibn Hanbal da wasu su Imam Bukhari ya tada riwaya daban ma mai wannan ma'anar a cikin sahihin sa ta wata hanya daban ta Amr dan Dinar zuwa ga Jabir so raka isnadi shine ke da rauni amma matanin ya tabbata babu matsala insha Allah wa haddathana Abu Musa Muhammad ibn Musanna kenan qala haddathana Abdullah ibn Humran Abdullah ibn Humran al-Umawi maulahum ya rasu 206 babban malami ne ya hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i shi kuma yace an Abdul Hamid ibn Ja'far Abdul Hamid ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam al-Ansari jikan sahabi ne an abihi daga baban shi shine wane shine Abdullah ibn al-Hakam din kenan Abdul Hamid ibn Abdullah ibn al-Hakam daga baban shi Abdullah ibn al-Hakam daga an Umara ibn al-Hakam ibn Thawban al-Hijazi an Abdullah ibn Amr ibn al-As sai da Abdullah yake cewa yace atahu rajulun ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun ma'aiki sai da aminci Allah ya tabbata a gare shi wa huwa yaqsimu tibran yana raba wani zinariya yawm hunain ranan hunain fa qala ya muhammad yace ya kira sunan manzo Allah haka gatsai fa qala yace ya muhammad a'idil ay adalci fa qala ma'aiki yace sallallahu alaihi wasallam wai haka kai canka illam a'adil inda man yultamasul adl ka shiga uku in ban yi maka adalci ba a ina za a samu adalci in ba a samu a gurin ma'aikin Allah ba thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushuku an ya'tiya qaumun mithlu hadha ana nan wasu mutane masu irin dabi'ar wannan mutumin za su yas'aluna kitaballahi wa hum a'da'uhu da an yi magana su ce a kawo mana aya ko hadisi alalun kuma su maƙiya aya da hadisi ne ko an kawo musu ba imani za su ya qara'una kitaballahi suna karatun alqur'ani muhallaqatur ru'usuhum sannan suna da salkwabo idza kharaju fadribu anaqahum in suka fito ko kashe mu su wannan isnadi ne kyakkyawa a Sheikh Al-Albani ya ainihin wato hassana shi wa haddathana Ubaidillah ibn Mu'adh al-Ambari kenan qala haddathana Mu'tamir Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan at-Taimi haddathana Abi baban shi Sulaiman ibn Tarhan at-Tayyi wani wali ne wannan cikin waliyai malami ne na hadisi sananne Mu'tamir ibn Sulaiman da baban shi Sulaiman wani mutum ya taba yana bin Sulaiman ibn Tarhan bashi bashin kudi bai ke ba shi ko suka kama kukuwa yace bai da shi ce sai ya biya shi mutumin ya zuciya kawai ya naushe shi yana naushe shi hannun shi ya shanye ya naushe wali kuma wani ba ake bi bashi ba saboda ko kana ko wali ya ba ka haushi ka kyale shi kawai ya bi maka zaman lafiya kanka ji hannunka ya lalace
qala yace samitu Anas ibn Malik yaqulu dhukira li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Anas ibn Malik yace an gaya mini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju fikum aw yakunu fikum qaumun yata'abbadun za ai wasu mutane a cikin ku masu yawan ibada babu ilimi wayatadayyanun masu kishin addini hatta yu'jibukum za ku ga addinin su har ya burge ku wato an ga matasa sun taso sun dage wando kowa da hadda ana sallah da su no shakin sune tahajjudi sune azumin litinin da alhamis sune musaffa komai ba wasa dole mutane su dinga kaunar su mana ko saboda za a ga alhamdulillah waɗannan sun zama kariya ga addini sun fito da hasken addini to amma kamar da annabi ke fara cikin hadisin Abu Dawud yace inna akhwafu ma akhafu alaikum mafi tsananin abin da nake tsorata muku mutumin da zai karanta alqur'ani hatta idza badat alaihi bahajatuhu har sai hasken alqur'ani ya fara bayyana tare da shi wa dhanna an-nasu bihi alkhaira mutane sun fara mishi fatan alkhairi a fara ganin wannan sune malamai next generation sune ustazai sune makaranta shine magajin wane shine halifan wane annabi ya ce a daidai wajen walla ala akibi sai kawai juya da baya faqatala jarahu wa kaffara sayyidahu au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki makami ya kafirta mutane ya kashe wane ya kashe wane ya ce kaza ya koma daji idan kana jin wa'azuzin Muhammad dan Yusufa farkon al'amari dole ya burge ka kaji yana jan hadisai da ayoyi yana shiga yana fita zaka ce kai masha Allah kamar ɗayan ka na ustazu da kake jiyo shi daga nesa zaka ji farin ciki cewa ga wani malami ya bayyana cikin matasa wanda ake fatan zai wa addini hidima da haka aka fara dauka da haka ya dinga jin ra'ayin mutane amma kafin a ankara kawai ashe dan kalakata ne to yana da hadari kwarai shi yasa kamar yadda muka ambata a ran nan ba a sakan wa matasa ragama a ce wai su ja ragama addini za su kai addini su baro dole sai da dattawa dattawa su zama kar su dinga barin matasa su kadai a ce ku kyale su je su tawo kansu za su bari wata rana a'a ko yayin ka kai mu haka kafin su bari su lalace da za ka ga yayin ka suna yin wani abu kace to ai yaran ta ce a bar su ba ka yin boko suke yi ba a ce a bar su lokacin su ne wai su ma da sun yi inje yan boko dan boko da ya ga yan shi tana sakin layi ko dan shi yana saba lamba sai ya ce wai a bar shi wai yaran ta ce to kafin nan kafin ankara yaran ta sa mishi illa ta mai illa sai ka ji an ce ga yacin yayi kisa ko ya kada wani da mota ko yana shaye-shaye ya zama dan koken ko sun je daukan kudi a gidan baban abokinsu baban ya gansu sun buge shi duk irin wannan suke ko sun je gidan rawa sun yi fada akan karuwa ya caka wa wani wuka a ciki ko ya fasa kwalba ya buga ma mai gidan giya haka dai abu na rashin hankali iri daban-daban ya dauko maka jangwam Allah ya kyauta shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fara kishin addini har al'amarin su ya ba ku sha'awa wa tu'jibuhum anfusuhum sai su fara jin cewa fa su ma wasu na musamman ne su fara burge kansu su fara yi wa kansu tazkiya su fara sanya wa kansu manya-manyan laƙuba su fara yi wa kansu kirari yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya sai su fice daga addini kamar yadda kibiya take ficewa daga ainihin wato bakatta zama kun ji wannan sai yanzu ya kawo mana ƙarshen wannan zikirul khawarij din nan aji da ya fara sai da kaji abun yana nema ya fita a ranka ko hadisai ne malam ba ji ba gani yake ambaton su to yanzu kuma zai shiga a babi na gaba zai shiga kuma a ɗayan fallan
sune al-murji'a sune akasin khawarija su kuma ɗan abu a hankali har bi a hankali ya wuce kima wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi